Taron wanda ke matsayin wata haduwar shekara-shekara ya zo ne a wani lokacin da Majalisar Ministoci ta ba da sanarwar shirin kafa ma'aikatar Agence Nationale de la Population, wacce za ta mai da hankali wajen samo hanyoyin takaita yaduwar jama'a a kasar da aka ayyana a jerin kasashen duniya mafi fama da ɗabi'ar toye haƙƙin mata. Dalili kenan batun ƴancin mata ya ɗauki hankula a haduwar ta wannan karan. Madam Miko Fatima Umar na daga cikin malaman da suka hau mambari.
Dama mun saba idan mun ga matsala ta mamayin al'umma irin wa'in ga hali, muna riƙen wannan fursa muna kiran mata ƴan uwanmu musulmai mu domin faɗakar da su game da abin da ya shahi matsalolin mu na addini da rayuwa ta yau da gobe. Mun gani ko Allah madaukakin sarki ya ce maza suna tsaye akan mata, kuma laysa zakarkal unsa, namiji bai kama da mace. To yanzu ana neman a kawo daidaici tsakanin ɗa mace da namiji.
A nan gaba ne majalisar dokokin ƙasa za ta nazarci wannan kuduri, saboda haka malamai magada annabawa suka fara yunkurin tunatar da ƴan majalisar nauyin da ya rataya a wuyansu.
Su tuna da amanar da muka ba su, su wannan deputoci namu kenan, su tuna da amanar da Allah madaukakin sarki ya aza musu, kuma su kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki. Kowane namiji ya nemi ilimi ya san kafin ka dauko amanar ƴan mutane, ka san menene rataya kanki na hakukuwa. Ke ma mace ki san menene rataya kanki na hakukuwa da kuma nauyin da ya rataya kanki.
Yawaitar mutuwar aure yana daga cikin matsalolin da ke cinyewa jama'ar Nijar tuwo a ƙwarya, inda bayanai ke nuna abin na ƙara ta'azzara a kowace shekara. Mafarin baje maudu'in haƙƙin ma'aurata akan teburin wannan haduwa, limamin masallacin Amir Sultan da ke birnin Yamai, Sheikh Muhammad Sadis Abdurrahman, na daga cikin waɗanda aka gayyato domin yin wannan tunatarwa.
In akwai wata shari'a da ta martaba mace a matsayin mata a gidan aure, ko a matsayin uwa, ko a matsayin ƴa, ko a matsayin ya, ko a matsayin kanwa, to babu kamar musulunci. To akwai matsala kamar yadda muka ce tsakanin bambamce al'ada da kuma haƙƙi, ko kuma mu ce kyautatawa da kuma abin da yake alhaki. To wannan yake kawo mafi yawancin matsalolin da mata suke ciki a yau, na rashin samun haƙoƙinsu da ya dace a cikin zamantakewa, da kuma rashin samun natsuwa da kwanciyar hankali, da ma wasu abubuwa da wasu da suke gani irin na tozarci da walakanci a cikin gidajen aure. To mafi yawanci shi a ɗauki waɗannan abubuwan a ɗora alhakinsu kan addini. To don haka shi yasa wannan taron muka yi a yau, don mu barrantar da addini daga abin da bai shafe shi ba.
Aurar da yaran da basu kosa ba da auren dole wasu matsaloli ne da hukumomi suka bayyana a matsayin abubuwan da suka hana Nijar samun ci gaba, yayin da yawan haihuwa ke zama cikas ga magidantan da basu da halin daukar ɗawainiyar ƴaƴan da suka haifa, sakamakon tarin dalilai masu nasaba da matsanancin yanayin talaucin da ƙasar ke fama da shi. Dalili kenan mahukunta suka fara yunkurin yi wa tufka hanci. Sai dai wasu ƴan Nijar na ganin abin a matsayin wanda ya sabawa addini da al'ada. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.